أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيد وطن Muharram shekara ta 1447 sabuwar shekara hijriya kenan da muka shiga muna fatan ta kasance mana shekara ce mai cike da alkhairai na duniya da lahira Allah madaukin sarki ya ba mu ikon aikata alkhairi cikin wannan sabuwar shekara da kuma lullumkawa zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 187 na 187 muna cikin kitabul janaiz kitabul janaiz zan mu tashi babu na 33 a ciki wanda yake cewa babu ma yukrahu minan nihati alal mayyiti al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu ma yukrahu baban dake bayanin abinda aka karhanta aka ki minan nihati na kukan mutuwa alal mayyiti ga matacce ga mamaci wa qala umar radiyallahu anhu umar yake cewa Allah ya rada shi da'ahunna yabkina ala abi sulaiman malamikum naqa'un aw laqalaqatun yace ka kyale su su yi kuka akan abi sulaiman matukar biya kasance babu naqa'un shine at-turabu ala ra's zuba kasa a busa kai ko kuma laqalaqa shine daga sauti a cikin kuka idan kukan ba kuka bane su rika kwasa kasa suna zuba akan su suna mun shiga uku mun larace ko kuma su rika daukan suna kara da sauti wannan ka kyale su simana idan hawaye ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yace wan naqau at-turabu ala ra'si an naqau shine zuba kasa a busa kai wan laqalaqa shine as-sautu kukan da zai kasance da sauti ya buda al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kamar yadda mun gani mazhabin shi ne tsarin shi ne idan zai ya bude babu ya fara shi da asar dan saboda bayyana mazhabin shi akan mas'alak kenan nan yana so ya nuna mana cewa kuka in ya kasance babu karaji da daga sauti dan wannan dan yin hawaye wannan ba shi ba aka hana hadisi na 1291 al-imam yake cewa haddathana abu nu'aym haddathana sa'id ibn ubayd أنا علي بن ربيعة أنا المغيرة رضي الله عنه قال يكتشوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي صلى الله عليه وسلم يناتشوا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد يمن كليا ين كليا أغلين باكما ين كليا بني غقوة تاشا بمبم إمام النبي عليه الصلاة والسلام كليا ميسا لنسا بدشيد وان ديمش كليا تو زعرق أن الديني ليتهزوا تاشن كياما ana dubin cewa addini ne shi ya fada alhali ko ba addini bane man kazaba alayya mutaammidan duk wanda ya mini ƙarya da gangan fale ta bawa maqadu huminan nar ya sauki masabkin shi a wuta ya zamani masabkin shi a wuta yace sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manniha alayhi azabu bimaniha alai wanda aka mishi kukan mutuwa za a mishi azaba da kukan da aka mishi ya gabata bayanin kasancewar hadisi yana cikin mushkilul hadisi hadisi na 1292 al-imam al-bukhari ke ce haddathana abdan qala akhbarani abi an shu'ba an qatada an sa'id ibn al-musayyib an ibn umar an abihi radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bimaniha alai mamaci ana mishi azaba cikin kabarin shi da kukan mutuwar da aka mishi yace taba'ahu abdul a'la yace haddathana yazid ibn zurayh haddathana sa'id haddathana qatada wa qala adam an shu'ba al-mayyitu yu'azzabu bi bika'il hayy alai mamaci ana mishi azaba da kukan da masu rai suka mishi da kukan da mai rai ya mishi wannan sune hadisi guda biyu da al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo karkashin wannan tarjuma da ya kulla babu ma yukrahu minan niyahati al-mayyiti baban dake bayanin abinda aka ki aka hana na kukan mutuwa ga mamaci sai sharhin hadisin Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Mulakin rahimahullahu ta'ala yake cewa amma ta'liqu Umar amma hadisin mu'allaq wancan da yake wa qala Umar saboda mu'allaq ne bai kawo sanadin shi ba shi Bukhari daga gare shi zuwa Umar kin kenan hadisi ne mu'allaq fa asnadahu al-Baihaqi Baihaqi ya kawo shi da sanadin shi ta hanya a'ama shi daga Shaqiqu yace lamma mata Khalid bin al-Walid yayin da Khalid bin al-Walid ya rasu sayful Islam ijtama aniswatin min alil mugira yabkina alai wasu mata daga cikin iyalan mugira suka hadu suna mushi kuka faqila li umar aka gaya ma umar arsil ilayhin fanahunna ka aika a gare su ka hana su kukan nan da suke aka ba umar labari faqala umar umar yake cewa ma alayhin an yuhrikana dumuhunna ala abi sulaiman ai basu da lahi su zubda hawayen su ga abi sulaiman ma lam yakun naqaun awla qalqatum matkar babu zuba kasa abusa kai ko kuma babu karaji da sauti na murya haka bai haki ya huddo shi a cikin kitabul janaiz babu siyaqi akhbarin tadullu ala jawazul buka'i ba'da al maut ka koro hadisi da bai haki yayi wanda suke nuna ya halitta ayi kuka ga mamaci matukar ba karaji bane da daga murya dan hawaye babu lahi ya huddo wannan hadisin asarkin wannan gashi al imamu bai haki ya kawo shi da abun nan sanadin shi da yace annaqa'u at-turabu ala ra'si shine ɗaya daga cikin fasarori da malamai suka yi Ibn Faris yace annaqa'u as-surafu qaraji daga murya wa yuqalu ana cewa huwa naqi'un wa naqa'u al-gubaru annaqa'u ita ce kura harawu yake cewa innahu rafa'u sauti laqala'a kuma hikayatul aswati idza kasurat kwaikwayen sauti da murya idan sun yi yawa amma hukumul babi amma hukuncin baban da Bukhari ya kawo shine kuka ga mamaci fannahu haramun bil ijma kukan mutuwa wanda za a daga sauti ana kara wannan haramun ne ga ijma'in malamai li'annahu jahiliyun dan aiki ne na jahiliya wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaridu 'alan nisa'i fi mubayatihinna 'ala al-islam alla yanhuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin mubaya'a da yake ma mata in sun musulunta har sai ya shartanta musu cewa kada su kukan mutuwa me yasa saboda su suka shahara da kukan mutuwa da karagi da uhun an yi mutuwa to haramun ne annabi wajen mubaya'a su sai ya daukan musu wannan shar'in kamar yadda zai zo nan gaba a hadisi na 1306 cikin kitabul janaiz kin babu mayunha anan nahwu wal buka'i waz zajr an zalika wa fil babi an 14 sahabiyan fi la'an fa'ilihi wal wa'id wa tabarru a cikin baban wannan akwai sahabi guda 14 da suka rawaito sine ma wanda yake yin mai kukan mutuwa da kuma babban narko da cewa ba shi ba annabi mai yin wannan sahabban da suka rawaito wannan akwai Abdullah dan Mas'ud wanda Bukhari da Muslim suka huddo hadisin shi Abi Musa wanda shi ma Bukhari da Muslim da Ummu Atiya ita ma dai Bukhari da Muslim da Abdullah ibn Ma'akil ibn Muqarrin tabi'i ne da Abi Malik al-Ash'ari da Abi Huraira da Ummu Salama da Ibn Abbas da Muawiya da Abi Sa'id da Abi Umama da Ali da Jabir da Qais ibn Asim da Junadat ibn Malik dukkan su annabi alayhi salatu wasalam sun rawaito da gare cewa Allah ya tsine ma mai kukan mutuwa amma hadisin yake cewa ya ma'akin ara innahu alif fulan fa innahu kanu as'aduni fil jahiliya fala budda an asidahum fa qala illa alif fulan fa jawabuhu imma al khususiyya akwai wata ko wani wanda ana cikin annabi da ya faɗi alayhi salatu wasalam haramcin kukan mutuwa da kukan gawa sai wani ko wata tashi yace ya ma'aikin Allah sai dai an gidan suwa ne su suna bi na bashin kuka sun kawo mini gudun ma kuka da yawa da aka mini mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa illa alu fulan sai iyalan gidan wanakin ya amshi wannan togaciya saboda me yasa saboda suna cikin farkon musulunta ne ana lallashin mutun koda basalaha hikima ta da awa da sanin ya kamata ba cewa zai ba a kawai ya haramta in kai musuluncin kai in ba kai ka huta ba wannan bane ana lallaba sharar da musuluncin ya ratsa shi wannan abubuwan duka mun ga wanda yayi musulunta ya shardanta cewa Allah ya khairu illa raki'an ba zai yi ruku'u ba kawai ruku'u ne bai yayi ba a cikin sallar ma annabi ya karba amma da ya musuluncin ya ratsa shi san ta'alim na musulunci shi da kanshi zai yi nan amsa shi Ibn al-Mulaqin yace immal khususiyya biha aw kana qabla tahrimuha imma ya kasance wannan khususiyya ce khasatan ne ga wancan da aka ba dama ko kuma ya kasance kahin haramta niyaha ne aka bashi wannan abu ne ce huwa fasid amma nabin ba haka bane barnaci aw yakunu illa ala fulani alatu likalamiha ala wajhi al-inkari wal babu dalun ala anna an-nahy anil bukai ala al-mayyiti innama huwa idza kana fihi nawhun wa annahu jaizun bidunihi faqad abaha umman lahunna al-bukaa bidunihi. Yace babban wannan yana mana nuni ne gaba ɗaya cewa kuka akan mamaci abinda yasa aka haramta shin akwai karaji da uhu, amma in ya kasance zubda hawaye ne kadai wannan halaka ne gashi Umar ya abin nan ya ba su dama, kuma mun gani a hadisi sharda shar'i fi hadisin Mugira annahu yu'azabu bimaniha alai. Sharadin da aka sa cikin hadisin Mugira cewa ana ma mutum azaba dalilin kukan da aka mishi, dalili ne akan cewa idan kuka babu zubar da hawaye, babu karaji da uhu, wannan ba za a ma mutum azaba dan shi ba, kamar yadda Annabi sai yake cewa rahama ce wadda ake abin nan kinta da ita ake sa, Allah yake sa ta cikin zukatan bayu. Da hadisin Jabir wanda zai zo bayan wannan yana nuni akan haka, dan matar shi ta yi kuka a yaran halarce amma bata kara ba akan tasbi kara akan tasliyar ta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal malaikatu zilluhu bi ajniha hatta rufi'a, mala'iku tana kuka akan mijinta da ya rasu, amma kuka kawai na zubda hawaye ba na uhu ba da kara. Annabi me yace mata bai hana ta ba wannan, sai yace mata mala'iku su gushe ba suna mishi huka huki har sai da aka dauke shi, sai ya lallashe ta gami da bakin cikin ta da damuwar ta da ba ta labarin girmamawa da mijinta ya samu, bai ce mata ba ana mishi azaba da kukan da kike mishi saboda zuba hawaye ne kawai ba abun nan ba. Shi kuma hadisin man kazzaba alayya muta'ammidan sharhin shi ya gabata a can baya abun nan a hadisi na 1213 na 110 kai nake so, hadisi na 110 kitabul ilmi babu ismu man kazzaba alan nabi, baban da ke bayanin zunubin wanda yayi ƙarya ga Annabi alayhi salatu wassalam. Wannan shine abun da baban wannan ya kumsa. Sai babu na 34 babu na 34 Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa yawa babun yace babi a cikin naku an ambaci tarjama bai da tarjama ko yawa haka ya kawo shi daga cikin abuwabu wanda suke al-abuwabu ne mursala wanda ana sakin su babu tarjama a kalkashin su. Haka yazo cikin ruwaya ta al-Imam al-Asili ruwaya sahih al-Bukhari ma'ana a cikin ruwaya ta Abi Zar al-Harawi da ruwaya ta Karima babu wannan baba wala subuti hai manzilat al-fasl, idan an tabbatar da ita kamar rarrabewa ne ga abin da ya gabata kamar yadda muka tabbatar inji Ibn Hajar ba so ɗaya ba so biyu ba. Ala taqdirin fa la budda min ta'alluqi ma adda kowanne buska da ba makawa yana da alaka da abin da ya gabata, kuma taujihin haka ya gabata. Hadisi na 1219 al-Imam yake ce haddathana Ali ibn Abdullah haddathana Sufyan shine Ali ibn al-Madini haddathana ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul qala naji Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma yace ji abi abi yawm Uhud, an zo da babana ranar yakin Uhud qad musila bihi an ka cancana gawar shi hatta wudi a baina yadayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai da aka aje shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qad sujiya sauban an lullube shi da tuha fa zahabtu uridu an akshifa anhu, sai naje in bude huskar ma'aiki na in bude in ga huskar shi in ji Jabir fa nahani qaumi mutane na suka hana ni summa zahabtu akshifa anhu natahi in bude huskar shi fa nahani qaumi mutane na suka hana ni fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni fa rufi'a, sai aka daga shi aka dauki gawan ma'ana fa sami'a sauta sa'ihatin, sai annabi ya ji murya ta wata mai kara fa qala yace man hazihi wace ce wannan mai kukan na daga murya fa qalu suka ce ibnatu amri diya amrce ko kuma ukhti amri yar uwa amrce qala falima me yasa take wannan karan tabki aula tabki ko ki kuka ko kakki fama zalatul mala'ikatu zilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a, mala'iku bisu gushe ba suna mishi inuwa da huka hukin sa har sai da aka dauke shi. Yana wannan lallashin ta ne yake akan kukan da take gami da ɗan uwarta. Yace ibnatu amri, inji Ibn Hajar Hafiz rahimahullahu ta'ala, ibn amri ko kuma ukhtu amri yace haza shakkun min sufyan, sufyan ne yayi wannan shakkun, amma wasawabu bintu amri, magana daidai ita ce bintu amri shine daidai diya amri ce ita ce Fatima bintu amri. Ya gabata a ruwaya Shu'ba daga Ibn al-Munkadir cikin farkon kitabul Jana'iz da lafazin fazahabat fazahabat ammati Fatima sai ammata Fatima tattai kaga kirara an ambata ya zo cikin al-Ikilil na al-Imam al-Hakim an kira ta da cewa Hind bint Amri yace mai yiwa suna guda bi gare ta ko kuma dayan sunanta ne daya laqabi ne ko kuma ya kasance ɗan uwa ne guda bi dukkan su suna hararcewa da kanwace da Fatima da Hind kin duka wannan tana yiwa ce da al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata rahimahullahu ta'ala yace haka zo cikin ruwaya bi kasr al-mimi ala annahu istifhamun an ga'iba yace falima istifhami ne ake gami da wanda bayyana amma da yace aula tabki ko ki kuka ko ki zahirin shi shakkun min ar-rawi hal istifhama aw naha shin annabi istifhami ne yayi ko kuma hani ne yayi lakin taqaddama sai da ya gabata cikin awailul jana'iz harkokan jana'iza daga ruwaya shu'ba ta tabki aula tabki ki kuka ko kake sharhin shi ya gabata akan takhayyuri wa muhassiluhu hazal jalil al-qadru allazi tazullu bil ajnati abinda dai ake so a tabbatar cewa wannan abu mai girman daraja cewa yana da kima yana da darajar da mala'iku suna mushi wannan hukahuki sun lullube shi wanda yake da wannan darajar layin bagi an yi buka alai bai kamata a mushi kuka ba bali farahu lahu bima sara ilai ayi mushi horin ciki da jin dadi gami da abin da ya same shi kasancewar ya samu wannan shahada mai girman daraja da kuma wannan kima kenan shine da ki kuka ko kake shi da ya samu babban matsayi a wajen Allah madaukakin sarki wannan shine hadisin da al-Imam ya kawo cikin wannan baban da ya kawo shi mutlaqal ba tare mursalan ba tare da ya ambaci tarjuma ba sai babi na 35 al-Imam al-Bukhari ke cewa babun laysa min naman shaqqal juba babun da ke bayanin ba ya tare da mu ba mu ba shi wanda ya tsaga wannan wuyan riga dan saboda wajen kuka hadisi na 1294 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Abu Nu'aym haddathana Sufyan haddathana Zubayd al-Yami an Ibrahim an Masruk an Abdullah radiyallahu anhu qala yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man ladama al-hududa bayya tare da mu ba mu ba shi wanda yake bugon kumci wa shaqqal juba yake tsaga wuyan hannu wada abi da awal jahiliya kuma yake da'awa irin ta jahiliya an mushi mutuwa duka yake wannan abubuwan nan saboda nuna bakin cikin shi da damuwar shi anan da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam laysa minna ma'ana shi laysa min ahad sunnatina an ja al-imam al-hafiz ibn al-mulakin wala min al-muhtadin bi hadina bayya daga cikin sunnan mu kuma bayya cikin wanda suka yi riko da shariyar da nazo da ita wa laysa al-murad bihi al-khuruj min ad-din jumla ba ana nahin mutuna an hudda shi daga musulunci bane cewa laysa minna ya zama kahuri izil ma'asi la yukafuru biha inda ahli sunna dan saboda zaban Allah da zinubi mutum bayya kahu zama kahuri dan ya kuddan ya aikata su yace Allahumma illa an ya'taki da hillu zalik sai dai in ya kudirce halaccin hakakin wannan shine zai kahurta shi amma Sufyan da yake cewa bi ijra'ihi ala zahirihi min ghayr tawil amma Sufyan da ya kawo shi a kawo shi a zahirin shi ba tare da tawili ba izra'in shi akan zahirin shi ya kai karshe ne wajen abin nan wajen tsawatarwa kamar yadda yake cikin hadisan da siga ta laysa min naman fa'ala kaza shi dai yace a bar shi akan zahirin shi dan ya hi tsoratarwa mutuna a ce mishi kawai ba kai ba annabi ba a shiga tawilin fassara cewa ba musulmi bane ko ba kaza bane ya jima cewa da kai wani sassauci kawai a ce mishi dai haka nasin hadisi yazo cewa ba kai ba annabi kenan kaga ku duk wanda yake musulmi ne wannan kalmar ba zai so ta ba wa khassal hudud bi darb duna sa'ir al-a'da li'annahu al-waqi'u minhunna inda al-musiba abin da yasa annabi yake banci kudu kuki kumci wanda ya bugi kumcin shi dan saboda in suna kukan shi suke bugu wali anna ashrafu ma fil insani alwajh fala yuzi imtihanu wa ianatu bi darbin wala tashwih wala ghayr zalika mimma yushinuhu yace saboda mafi guri mai tsada mai kiman daraja a jikin dan adam ita ce huska to bai kamata ba ya wulakanta ta yi mutuncin ta ya munana ta dan saboda musiba ta same shi wa qad umira darbu bi ittiqa'il wajhi duk wanda zai bugo ma an hana shi gami da ya bugi huska an hana shi gami da mari haramun ne annabi alayhi salatu wassalam yake cewa idza qatala ahadukum akahu falyastani bil waja idan dayan ku zai fada da dan uwan shi to kiyayi bugun huska hadisi zai zo a bukhari 2259 a muslim 2612 cewa haramun ne bugun huska yace wa qarna sakhallahu ta'ala zalika bi shari'ati al-imar wa amrat bil iktisadi fil hazan wal farh wa tark al-ghulu fi zalika haqiqa an shahi halacin yin kuka a cikin lokacin da aka ma mutum mutuwa da damuwa an umarci mutum ya bar wuce gona da iri yayi hakuri a lokacin da musiba ta same shi kuma ya nemi ladanta a wajen Allah ya mai da lamarin shi gabaki dai zuwa ga Allah shi yasa Allah ya ce allazina iza asabatu musibatun sune wanda idan musiba ta same su sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har zuwa karshen aya yace fa haqqun ala kulli muslim haqqi ne ga dukkan wani musulmi tilas ne ko kuma wani mummuni Allah ya hazuna ala ma fata kai yayi damuwa da bakin ciki akan abin da ya wuce wa an yahmila nafsuhu ala sabr ila al-mamati ya azama ran shi hakuri akan duk abin da ya wuce har zuwa mutuwa shi li yanal arfa ad-daraja da dan ya samu mafi daukakar daraja wa hiya salatu warahama wal huda shine ya samu salati daga Allah da rahama daga Allah da kuma shiriya daga Allah fa hiya hidayatul liman hitada shiriya ce ga duk wanda ya shiriya ya karanta wannan aya a lokacin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka da tazo da hadisin da ke tare da ita Allahumma ajirni fi musibati wa khalil ma huwa khairu minha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani mai musiba da zai karanta ta sai Allah ya musanya mushi mafi alkhairi gami da wannan to wannan shine abin da yake wajibi kan mummuni ba abin in ya same shi bai ta rishin hakuri da bugun huska sai babu na 36 babu na 36 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yace babu rasa'in nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn khawla baban dake bayanin jin kai da annabi sallallahu alaihi wasallam yamma sa'ad ibn khawla rasa'in da annabi alaihi salatu wasalam yayi yammishi rasa mun ce ar-rasa shine rahama da tausayi duk da a cikin baban adabi su suna nihin ar-rasa waken da ake ma mutum bayan ya mutu hadisi na 2295 الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف شين عبد الله بن يوسف التنيسي أخبرنا مالك طالب مالك مالك يا بام الأباري دغ ابن شهاب دغ عامر بن سعد بن أبي وقاص دغ بابنشي قال يكي تيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدني النبي صلى الله عليه وسلم يكسن تينا غيشي دني غيشي دمر الله يا آم حجة لدى شكال شجة بنقوانا من وجه إن اشتد بي دغ وتشوت دتي تاني غليني faqultu sai nake cewa inni qad balaga bi min alwaja'i wa ana zumalin haqiqa ni ya kai mini cuta ya ma'aikin Allah yadda kake gani wa ana zumalin ni kuma abucin dukiya ne mai yawa saboda zu ana idafata ga abin da ya cika ya tumba tsayayi yawa sosai in an ce zu ilmin ma abucin ilimi mai yawa mai tarin yawa wala yarusini dan saboda in ya ambata dukiya a can baya wajen rabon gadan ka san cewa zumalin kin ne wala yarusuni illa bunatun ba wanda ke gado na sai diyata mace daya afa atasaddaku bi sulsai mali zan yi sadaka da bi busa ukun dukiyata in raba ukun ba da bi in rike in bar daya saboda ita daya ce mai gada qala la annabi yace a fa qultu bi shadr nace da rabi fa fa qala la yace a summa qala as-sulsu wa sulsu kabir sulsi sulsi kuma babba ne au kasir ko kuma mai yawa ne yace innaka anta zar warasataka aganiya kai ka bar magadanka a matsayin mawadata khairu min an tazarhum alatan yahiya muka da ka bar su matalauta ya takaffufuna nasu suna bai kama mutane tahi kai kana dukiya kana da wadata kuma kai sarka da ita su su shiga bara in ka mutu kan abinda za su ci yace wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha kai ba zaka ciyatar da wata ciyatarwa ba kana yi dan Allah sai an baka lada akan ta hatta mata ja'alu fi fimra'atika ha abinda zaka sa cikin bakin mataka na abinci za a baka lada akan shi fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'akin Allah ukhallafu ba'da ashabi shin za a barni bayan abokaina qala sai ce naka lan tu ma'ana za a yi hijira a barni sun hijira sun tahi makka sun tahi madina su sun barni ina makka ban yi ba hijira saboda dalilin wannan cutak qala sai ce innaka lan tukhallafa fa ta'mala amalan kai ba za a tahi a baraka ba ka aikata wani aiki salihan nagari illa zarta bihi darajatan wa rifa sai ka kasa karin daraja da karin daukaka wajen Allah saboda hijira ba ka kiyin ta bane dan saboda kyamata ko dan saboda kin ta uzuri ne cikin ashabul uzar ne summa la'allaka an tukhallafa yace me yuwa kai abarka a tahi abarka ba kai hijira ba hatta yantafi abika qawamun har a samu wasu mutane su anhwana da kai sune da'afa masu rauni na cikin musulmai da masu uzuri da wanda suke nan wai darru bika akharina wasu kuma su cuti da kai munafukan da aka bari a cikin garin makka za su cutar da ko kafirai za su cutar da wasu za su ga da cewa akwai wani babba cikin su yace allahumma amdili ashabi hijratuhum ya allah ka shudar ma sahabbaina hijrar su wala taruddhum ala aqabim kakka mai dosa a digadigin su mana su yirda yace lakinnal ba'isu sa'ad ibn khawla sai dai mabukaci mai tsanani shine sa'ad ibn khawla yarsilahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta bi makka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tosaya mishi ya mutu a makka yana tsananin san hijira a ce ya bi annabi alaihi salatu wassalam amma hakan bata samu ba zai rasa a makka ba dan komai ba dan saboda uzuri nan gurin a cikin wannan hadisin al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulaqin rahimahullahu ta'ala abu nabiyu da ya kawo mana cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas yana ɗaya daga cikin mutum goma da aka ba su al-bushr da al-janna sunan ma'ahin shi shine Malik ya rasu a shekara ta 55 Sa'ad ibn Khawla abu ma'ashar ke cewa Khawli ya zaujin mijin ne Subay' al-Aslamiyya mai karatun hadisi yana jin Subay'a al-Aslamiyya shine mijinta na uku abu na uku hazihi al-ibna wannan diya tashi sunanta Aisha kamar yadda zai zo a cikin Bukhari sannan yace Sa'ad ibn Khawla ufiya Sa'ad ba'ad zalika waja'ahu iddatu auladun samaniya bayan wannan cutar da yayi ma ya tashi ya yi lahiya sai dai ai hida takwas ma bayan wannan rishin lahiyar tashi yayin kaga rasuwar da yake a wannan lokacin ai yake wasiyar gadan diya shi ba ita ba bayan ta ma aka samu diya takwas kamar yadda Hausawa suke cewa ciwo ba mutuwa ba wa qauluhu da yake cewa la'allaka an tukhallafa mai yuwa idan aka barka har zuwa karshen shi yana nihin bi takhallufihi dur umrihi wannan fasara kenan da wasu malamai suke yi cewa mai yuwa in aka barka bayan sahabbanka kenan ya zamana waccan magana yake cewa za a tahi a bar shi yana nihin duk sa'annin shi za su tahi su mutu su bar shi shi yana nan to nan gurin da yake cewa la'allaka an tukhallafa mai yuwa in aka barka ma'ana suka mutu suka barka takhallufi shine dulul umrihi yayi tsawon rayuwa wa kana kazalika kuma haka ta kasance Aisha ziyadatan ala 40 sana bayan an yi wannan kin ya samu karin rayuwa sama da shekara 40 fantafa bihi wasu suka anhwana da shi wasu suka cutu qatal al kufar ya kashe kahurai ya kamo wasun su a matsayin bayu kuma ya kawo ganima wasu suka ce Ubaydullah ibn Ziyad Ammar ibnuhu ala Umar ala al-jayshi Ubaydullah ya sanya dan shi a matsayin shugaba komandan yaki wanda suka kashe Husaini faqataluhu sai suka kashe shi Ibn Tin ya kawo wannan labari Ibn Battal yake cewa lamma umira Sa'ad alal Iraqi yayin da aka ba Sa'ad shugabanci a Iraqi sai ya zo wajen wasu mutane sanda sun yi wanda suka yi ridda ya nemi cewa su tuba wasu suka tuba wasu suka nace akan riddar su sai ya kashe su kenan nan gurin wanda suka tuba sun anhwana da shi wanda kuma ba su tuba ba sun cutu da shi dan ya kashe su sahawu ya hikaito wannan daga Bukair ibn al-Ashaj daga ya Amir cewa annahu sa'alahu ya tambaye shi gami da ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam gami da haka cewa masu ridda sun kasance yasjauna suna yin waƙe saja'akin su saja irin na Musailama wa misal hadha la yuqalu illa an tawqif irin wannan ba a fada shi sai ana da dalili ana da hujja shi yasa ya fada shi na gaba cikin hadisin nan yana da fa'idodi masu yawa Ibn al-Mulaqin Allah mashi rahama yake cewa a cikin sharhin Umdatul Ahkam na kawo fa'idodin shi sama da 20 yana da al-ilamu bi fa'id Umdatul Ahkam wajen mujallal 13 sharhin Umdatul Ahkam ne cikin shi amma ce fa'idar da zamu gani anan istihbabu iyadatul maridi mustahabbi ne gaishe da marar lahiya wa iyadatul imamu ashabu kuma cewa shugaba ya kamata in talakawan shi bisa lahiya ya rika zuwa gaishe su wa annaha mustahaba fi safar kal hadar wa aula kuma cewa mustahabbi ne har cikin bulaguro kamar yadda a zaman gida ake so wanda shi yahi dacewa wa jawazu zikrul marid ma yajidu kuma ya halitta mara lahiya ya wada abin da yake ji na tsananin cuta kaga Sa'ad ya ambiya ambata ma annabi cewa qad balaga bi minal marid minal waja' imatara tsananin cuta ya ma'aikin Allah ya kai mini kamar yadda kake gani kinna kaga ya ambaci tsananin cutar shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi ba fi ma'aradil laysa fi ma'aradil sakhad wa shakwa in ba ka fada bane ta huskar kai kukan Allah ne kake ko kuma hushi ne kake da abin da Allah ya dora maka balli mudawatin idan ya ambata saboda neman magani wa ilajin da neman lahiya au du'a'in salihin au wasiya ko kuma wata addu'a ta gari ko kuma wasiya ya gaya ma mutane cewa kaza nake jin ciwon kaza nake yi Allah ku taya ni da addu'a wannan ba zai zama kai kukan Allah bane ko kuma kaza nake ji da Allah wanda yake da magani ya taimaka mana da shi wannan ba zai zama na bayana kuka ne da shakawa au istifta'in ahadi ko kuma tambaya yake gami da halin shi yana gaya ma wani cewa cuta ta halinta shine kaza saboda tana yiwa mutane ya samu mishi magani yace wannan ba zai kasance ba kuma yayi suka cikin sha'anin mutum kuma ya hana bashi rishin lada na rishin lahiyar shi ba irin wannan ambatan bane ba zai kasance ya sa mutum ya rasa ladan rishin lahiyar a ce ya kai kukan Allah a wanda kawai hadi yake yana jaje yana karawa yana kai kukan Allah shine zai rasa ladan shi kenan wannan shine shi yasa amma duk da wannan halin na ambatan rishin lahiyar ka yadda take ma dan saboda neman maganin ko dan saboda wani ya san halin da kake ciki magabata Allah musu rahama suna kiyayewa suna cewa as-sabru 'alal musiba Allah tubas hakuri akan musiba shine ka ai ta yaya ta ana ta watsa ai kaza ne same ni ai cutar kaza ne har ma inda ka san ba wani amfanin da zaka samu kai ta fadinta yace wa ibahatu jam'ul mali kuma ya halitta tara dukiya mai yawa inda ya kasance ta hanyar halaka ne kaga nan yace mishi cewa a ruwaya ta muslim cewa inna li malan kasiran ina da dukiya mai dimbin yawa kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi ba me yasa ka tara dukiya mai yawa kau abin da ya bashi fatawa abin da ya tambaye shi me yasa dan saboda ba haramun bane hada ta idan ya kasance ta huskar halakci komin yawanta sabanin mazhabin zuhadu wanda suke ganin wannan ne bai kamata ba tara dukiya wa fihi anna sulusu fil wasaya fi haddil kasra a cikin hadisi mun fahimci cewa wannan yin wasulusi cikin wasiya ya kai inda za a kira shi mai yawa 1/3 istihbabu sadaqa ya an so mustahabbi ne yin sarka ga ma'abuta dukiya wanda suke da dukiya kuma a kiyaye haƙƙin magada idan za a bada wannan kin sadaka malaman malikiya sun yi sabani cikin masaloli fa fi ba'dha ja'aluhu dakhilan fi hadhihi al-kasra a cikin wani guri sun sa cewa sulusi ya kai mai yawa dan annabi ya ce wasulusu kasir wa fihi basun akwai bincike kan mas'alar malamai sun yi ijma'i akan wannan zamani na baya cewa wanda bayyada mallahu warisun wanda yake da magaji la tunfazu wasiyatu ba azartar da wasiyar shi kan abin da ya wuce sulusi sai in shi magadin ya halitta haka nan in ya bada dama kenan idan magaji ya kai mutun ya kasance yana da mai gadan shi yace in ya mutu dukiyar shi a bada 1/3 ba za a zarta su ba sai ho in magadan suka amince da yardar su yana da jika 30 masalan yace in ya mutu jika 10 a yi sarka da ita ba za a zartar ba sai inda yardar su me yasa saboda ta wuce ta yi yawa amma yace jika 5 bata kai sulusi ba sai a iya zartar su wasu daga cikin salaf wa huwa qawl daga cikin salaf sun yi shujuzi a cikin wannan magana ce ta ahlu zahir sun hana ta gaba ɗaya ma koda masu gado sun halitta sulusi tunda annabi cewa wasulusu kasir suka ce sulusi mai yawa ne bai ce ba in mai gado in magarin ya halitta ana iya yi yace amma wanda bai yi da gado mazhabin mu da mazhabin jumhuri cewa wasiyyar shi la tasihu wasiyatu fi ma zada ahshi wasiyyar shi bai ta halitta ba yayi akan abin da ya wuce sulusi Abu Hanifa ya halitta wannan da daliban shi da Ishaqa da Ahmad a cikin wata ruwaya wa fihi anna talabul ginal lil warasa rajin ala tarkihim al-ala yace a cikin shi akwai cewa talabul ginal lil warasa neman mawadata magada a bar shi da wadata ya hirin jaye gami da a bar shi a cikin halin talauci wannan wasu daga ciki suna fifitawa huskar da ta bada damar cewa tarjihul ganiyyu ala al-faqir rinja yadda mawadaci akan wanda yake talaka nan gurin abin da yake nihi ya kasance ya samu abin da ya bar ma diyan shi su kasance busu wadata su busu rume ka hannun su wajen wani ba ya hide kwashe dukiyar shi ya bar su cikin talauci su rika bara a bayan shi wanda wannan bai dace ba saka tsakiya ne musulunci wasat ne abin da kake so na sadaka da kyauta ka samu ladan ka ba a hana ka ba kuma su ma magadan ka ba a ce baka kwashe gaba ɗaya tunda kaga kai zaka bar duniyar gaba ɗaya ka ce kai sarka da ita ka abin nan dan saboda kai ka samu lada su kuma ka bar su cikin talauci hadisin da yake cewa salatu kayyatil ladzi khalafa salatu dinar la budda min ta'wilihi da kwai wani wanda ya bar ya mutu ya bar dinare guda uku na halakin shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo cewa yi dukiya dinare guda uku ya bar lallasu a cikin jahannama guda uku labudda min tawili yace ba makawa sai an mushi tawili ba zahirin shi ake nihi ba Abu Hatim Ibn Hibban Allah mushi rahama da jin kai ya fassara shi da cewa kana yas'alu an-nasa ilhafan wa takassuran wannan mutun da annabi ya faɗa haka mutun ne wanda yake roƙon mutane dan saboda tara dukiya ya tara ta hanyar roƙo shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu haka Ibn Hibban haka ya fassara wannan hadisi wa min huna istahabba an-naqsu min as-sulusi daga nan ake son a rage a cikin sulusi kaga nan gurin abinda zai nuna maka babban musiba da zai kasance wanda zai rika roƙon mutane kuma yana tara roƙon mutane yana tara gashi Ibn Hibban ya fassara wancan hadisin da annabi yace lallas uku za a maka a wuta kowane dinare lallas guda kenan a cikin wutar jahannama saboda dukiya ya bari ce ta hanyar roƙo ya tara ta roƙon ma takassuran wa fihi a cikin shi akwai alhasu ala silatir arhami zaburaswa akan sada zumunci da kuma kyautata ma makusanta cewa sadar da zumunci ana fara ne daga na kusa sannan wani kusa cewa kuma ikhlasi shar'i ne wajen ciyatar da dukiya cikin ayyukan alkhairi babu makawa sai an yi ikhlasi shi yasa yace tabtagi biha wajha Allah wanda kake neman yarda Allah wa annal mubahu bin niyya yasiru qurba halaka ma idan an kyautata niyya tana komawa lada tana komawa ibadar Allah kaga halakci amma ta koma lada saboda yace sanya mutun abinci da zai sanya a cikin loma ɗaya a bakin matar shi in ma ya kasance al'ada ne lokacin da yake wasa da ita ko kuma tasliya ne lokacin da yake wani hali da suke tare da ita to wannan koma wani sababi ne dai amma idan yayi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan niyya zai kasance ya samu lada amma in ba da kyakkyawan niyya ne zai zama al'ada cewa shi mutun yana iya kasancewa yana da maqasid na abun nan na addini fa yaqau fi makarin tamna uminha yana da wasu manufa kyakkyawa na addini cikin addinin shi sai a samu wasu abubuwa su zo su hana shi sai ya huta da kyakkyawan kyakkyawan kauna na wannan abun ya roki Allah cewa ya cika mishi wannan abun sai ya samu ladan wannan ba tare da naqasu ba ko daya kaga nan gurin yayi guri ne akan wani abu na alkhairi da yake da niyya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin cewa tabbas zaka samu ladan abun nan koda baka aikata ba yace wa qadiyatu tulul umri lizdiyad min al-amali salih kuma hakanan ana son fadila kai akwai faralata mutun yayi tsawon rayuwa dan ya ƙara ayyukan alkhairi wa jawazu tafsisu umumul wasiya da kuma wasiya ana kebance ta ne cikin kwar kitabu wa sunna dole kamar yadda muka yi bayani babu mutba'a wadatuwa a cikin musulunci da qur'ani kadai babu sunna kaga a cikin qur'ani Allah wasiya kadai ya ambata wasiya shin ya halitta duk kudin gaba ɗaya ka kwashi ka bar magadan ba ko dala ya halitta wannan babu a qur'ani kawai Allah wasiya ya ambata amma annabi a hadisi mutlaqan kenan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sai kayyade ta da abin da sulusi ko kasa da sulusi kenan ka gani sunna dole ita ke bayyana huwa qaulul jumhur kuma magana jumhurin malamai ce kuma a cikin shi akwai mu'jiza zahira ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadar da yayi game da sa'ad cikin tsawon rayuwa da kuma samun bude gariruwa da yayi suka musulunta kuma wasu sun amfana da shi wasu sun cutu wannan babbar daraja ce ga sa'ad faralolin shi basu kilguwa daga ciki akwai shi gaugawa zuwa ga aikata alkhairi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tosayin shi shine yarsilahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama sha'anin hijira wa fihi a ciki akwai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni sa'ad ba cewa wasiyya yayi ta ga makusanta kawai ya bashi labari ne cewa ba wanda yake gada shi sai wance ita kadai yace a cikin wannan akwai khawatim wanda za a rihi da su a ciki akwai cikin ruwaya ta muslim wannan hadisin inni khiftu an amuta bil ard allati hajartu minha yace ina jin tsoron in mutu a kasar da nayi hijira a ciki sai Allah annabi sai yake cewa Allahumma shfi sa'ad Allah ka ba sa'ad lahiya annabi ya hada haso uku kaga dalilin da yasa ya warke daga cutar nan da har yana ga tsoron mutuwa sai mutuwa wa fihi a ciki yake cewa inna sadaqataka min malika lalle sarkaka ga dukiyar ka sarka ce sarkaka ga iyalanka da zaka ciyatar sarka ne abinda matarka zata ci daga dukiyar ka sarka ne haka ruwayar muslim ta ambata mishi kyarara a ruwaya ta hakim a sharadin bukhari da muslim yace fa wada ayadahu ala jabhati annabi ya az hannun shi a bisa goshina summa masaha sadari sannan ya shahi kirjina da cikina summa qala sannan annabi yace allahumma shfi sa'adan ya allah ka warkar da sa'ad wa atimu lahu hijratahu ka cika mishi hijrar shi kaga sababin da yasa ya samu lahiya yayin tsawon rayuwa wannan addu'a mai albarka ya samu daga annabi alaihi salatu wassalam. Yawa na gaba sai babu na 37 babu na 37 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ke cewa babu ma yunha min al-halqi inda al-musiba, baban da ke bayanin abinda aka hana na aski a lokacin musiba, mutum ya aski kanshi ko mace ta aski gashin kanta, jahiliya suna yi nuna cewa bakin ciki ya kai karshe ta kama kanta ta aski dan an mata mutuwa. Hadisi na 1296 wa qala al-Hakim ibn Musa, Hakim ibn Musa yake cewa haddathana Yahya ibn Hamza ana Abdurrahman ibn Jabir anna al-Qasim ibn Mukhayrama haddathahu haddathani Abu Burdah ibn Abi Musa qala yake cewa waji'a Abu Musa waja'an fagushi alai, Abu Musa yayi wata rishin lahiya sosai, mushin lahiya mai tsanani wanda he da ya suma, wa ra'asu fi hijra imra'atin min ahli, kanshi yana cikin ɗakin wata daga cikin iyalan shi, falam yastadi an yurda alaiha shay'an, bai samu damar ya maido mata komai ba a cikin suman nan, falam ma afaqa yayin da ya harhado qala sai yake ce ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ni na kubuta da duk wanda annabi ya kubuta daga gare shi sallallahu alaihi wasallam, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuta daga mai cire kanta wanga kinta tuhatta saboda kukan mutuwa, wal haliqa da mai aski kanta, wa shaqa da mai tsaga tuhahinta, duka wannan gabaki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuta daga gare su, yace ni ma na kubuta da duk wanda ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuta daga gare shi. As-saliqa yace bisini wasadi, da ana rubuta shi da sinun da sadun dukkan shi, allati tarfa sautaha inda musiba bul walwala, ita ce wadda take daga muryata da sauti a lokacin da aka yi mutuwa, tana ta wailaha kaicenta. Al-haliqa ita ce kuma mai aske gashin kanta, ashaqa ita ce mai tsaga tuhahinta da kuma hannun rigarta da aljihunta. Wannan kenan as-saliqa ita ce mai abun nan mai daga murya da sauti a lokacin da aka samu musiba, kuma har tana karawa da cewa kaicenta. Yace amma hukuncin baban fal halqu inda musiba haramun, aske gashi idan musiba ta samu wannan haramun ne, kama annadabu wani ya ha kukan mutuwa da daga karaji shi ba da tsubugon kumci da tsaga riga da ke da yin karto ga huska da watsa gashi da addu'a da cewa alwailu wasubur, mun halaka mun shiga uku, dukkan wannan haramun ne. Yace abin da ya kasance ya shiga lafazin karaha far murad biha taharim, anan haramci ake magana, inda an kira shi da karhanci amma nan haramci ake nihi, haramun ne ma'ana. Yace nan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Musa ni na kubuta da duk wanda annabi ya kubuta daga gare shi, yana nihin ya kubuta daga aikin shi, kamar yadda ya faɗa lokacin da aka kashe balagahu qatl Khalid, kisan Khalid ya zo mishi wasu mutane suka ce saba'ana, yace abra'u ilayhi ma sana Khalid wal mu'minu la tajibu al bara'a minhu bi dhunubi illa an yartadda, hadisi na 38 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu laysa minna man daraba al-hududa, baban da ke bayanin bayya tare da mu wanda ya abun nan ya bugi kumci. Mun gani daga cikin nau'ikan da tarjamar da Bukhari yake yana kulla tarjama da nassin da lafazin hadisi, wannan shine yayi. Hadisi na 1297 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar haddathana Abdurrahman haddathana Sufyan an al-A'mash ana Abdullah ibn Murra an Masaruq an Abdullah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa laysa minna bayya tare da mu man daraba al-hudud, wanda ya bugi kumcin shi kudu kuki da wajen mutuwa, wa shaqqa al-juba ya tsaga hannun riga, wa da'a bi da'awar jahiliya yake da'awa ta da'awar jahiliya, shine hadisin dai wanda ya gabata Bukhari ya kulla mishi tarjuma da sunan shi ya kawo shi. Sai babu na 39 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu na 39 babu ma yunha min al-wail wa da'awal jahiliya inda al-musiba, baban da ke bayanin abinda aka hana na cewa kaito da kuma da'awa ta jahiliya a wajen musiba. Da'awa jahiliya shine sirka mun shiga uku mun lalace mun yi kaza. Hadisi na 1298 al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi yake cewa حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش انا عبد الله بن مره اما سروق انا عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا بيتار دمو من ضرب الحدود وند يبيكي بغون كومتي وشق الجوب يتساغ هنن ريغا ودا ابي دعوى الجاهليه يكي دعوى تا جاهليه الامام ابن حجر الحافظ رحمه الله تعالى يتي وليس فيه ذكر الويل المترجم به اتيكن نان بخاري يتي ما ينهى من الويل amma cikin hadisin ba a ce ba alwailu ba an ba ci kalmar alwailu ba kaga ai babu cewa laysa minna man qala wailahu babu cewa wanda yace kalmar wailu kin da bukhari ya kulla tarjuma babu ita cikin hadisin yace wa ka annahu ashara bi zalika kamar dai abin da bukhari yake so yana mana nuni ne wasu cikin wasu hanyoyin hadisin hakan kin yazo cikin wasu hanyoyin hadisin wanda basu cika sharadin shi ba an samu hakan kin a cikin hadisin abi umama a wajen ibnu majah wanda ibnu hibban ya inganta shi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khamisah wajhaha wa shaqa jabihaha wa da'iya bil wail wa subur da mai kiran wada awar al-wail ta shiga uku da kuma kaico da hallaka kaga nan gurin a cikin wata hanya a ruwaya ibnu majah a hadisin abi umama da ruwaya abun nan ibnu hibban wanda ya inganta ta an samu kalmar wailukin to bukhari musani cewa kamar yadda muka yi ta fada malamai suka tabbatar yana nihin ba wai littafin shi kadai ba wasu hadisan sai maka nunin su a cikin tarjuma koda bai kawo su ba amma dai yana maka ishara zuwa gare su a zahirin dai abinda ake nihi da'awa da da'awal jahiliya ta kumshi wailukin am ne ba adal khas amma wasu suka ce a inda bukhari yake nihi cewa annabi sai ya ce wa da'abi da'awal jahiliya wanda wailukin ta shiga ciki cewa kaito da halakar da kaza ya shiga cikin da'abi da'awal jahiliya kenan wannan a cikin nafsin hadisin ma da aka kawo in an bu wannan fasara akwai kalmar wailukin da bukhari yayi ishara zuwa gare ta shine karkashin abun nan da du'abi da'awal jahiliya babu na 40 daidai babu na 40 daidai al-Imam al-Bukhari ke cewa babu man jalasa indal musiba yu'rafu fihi al-huzn baban dake bayanin wanda ya zamana a lokacin musiba kuma ana ganin bakin ciki tare da shi ma'ana saboda damuwar mutuwar da aka mishi ya zamana a gida zaman makoki bai tafi ba aikin shi yace anan gurin wala mifsir musannaf bi hukumi hazihi almas'ala anan bukhari Allah mushi rahama da jin kai bai bayyana mana kyararru menene hukuncin wannan mas'alar cewa ya halitta ko makaruhi ko kaza a'a saboda ya san akwai sabani kawai sai ya kawo maka shi mutlaqan abinda zai kawo maka na hadisi zai maka nuni yace walallati ba'da haisu tarjam hakanan mas'alar da zata zo baya ita ma bai fadi hukuncin ta ba yace dan ya maka cewa mallame zahar wuzunhu inda musiba wanda bakin cikin shi bai bayyana ba lokacin musiba ko wannan shi yana daukan tarjihi amma na farkon saboda ya kasance aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam nabi kuma takaririn shi ne shi ya tabbatar wa ma yubashiru bil fi'l arjahu galiban abinda annabi ya aikata kirara shi ya hirin jayi a galibi amma nabiyin saboda fi'il ablagun fi sabari aiki ne wanda ya kai karshe wajen hakuri kuma ya yi tsawatar da rai sai zaman an rinjayar da shi to wannan abin da yasa abin da yake nihi anan wanda ya zamana lokacin musiba yake bayyana bakin cikin shi da damuwar shi saboda mutuwar da aka mishi shin shi yahi ko kuma wanda kawai kyalewa yadda ke shiga harkokin shi wancan na ba a ma ganewa cewa an mishi mutuwa na harkon annabi ya aikata ya zamana cikin damuwa saboda an mishi rasuwa an mishi mutuwa kenan ta wannan huskar wannan yana da rija idan aikin annabi ne ya hita kariri nabiyin kuma ta kariri ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda yake nuna shi yahi a wajen saboda jurewa ce akan hada hakuri wanda shi kuma yana da nasussukan shi da dama da suka yi umarni da ayi hakuri a jure ka a bayyana bakin ciki to kasancewar da wancan kowanne yana da hujjojin shi masu kwari a sunna to bukhari sai ya ki maka tarjihin ko daya kawai ya ka maka sun mutlaqan rahimahullahu ta'ala yace qala zain ibn al-munayyir ibn al-munayyir Allah mushi rahama yake cewa mulakhisu talkhisin abun da ya wada mauki wa hazi tarjuma a fiqhi yace matsayin wannan tarjuma a fiqhu anna al-i'tidal fil ahwali huwa al-maslak al-aqwam mutun ya shi daidaita a cikin halin abinda bukhari yake nihi a daidaita cikin halin shine abun shiga wanda ya hidede duk wanda aka same shi da wata musiba mai girma to kai ya wuce gona da iri wajen bakin ciki har ya fada cikin abinda bai dace ba na bugon kumci da tsaga ko riga da karaji kuma kada ya wuce gona da iri ce wajen daurewa har ma ya kai shi zuwa ga kekashewar zuciya a ce ma'aihin shi uwar shi ce ta mutu baban shi ne ya mutu kawo aga ana binnewa daga can ma ya tayi ya bude shagon shi yake komowa ma gurin kenan kaga wannan ya wuce a ce juriya da rishin nuna damuwa akan mutuwa ya wuce har ya kai kekashewar zuciya da rishin kula da ma'aihiyar yace wal istifahu bi qadri al musabi da kuma wulakantar da wanda aka gwargwadon kimar wanda aka same ka da musibar tashi in ma'aihi ne kai haka ya himuni da wulakantarwa sama da a ce yaya ne ko kane ko wani makusanci na nesa yace fa yukta da bi sabitil kal hal anan ai koyi da annabi cikin wannan halin shine yace bi an yajlis al musabi jilsa khafifa bi waqarin wasakina shi wanda aka ma musiba aka ma mutuwa ya zamna wani zama wanda yake dan karami ba dogon lokaci ba da kuma cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wanda ana iya ganewa yana cikin damuwa kuma yana nuni akan cewa lalle shine aka ma mutuwa shi ake cikin yima musiba ba zamana ba shine uwar shi ta mutu ko baban shi ya mutu amma ana ta uhu da dariya ta yadda mai gaisuwa in yazo bai gane ya ma cewa wane ne aka ma mutuwa a cikin su shine yake nihi yace wa yu'zanu bi annal musibu azima a san cewa wanda aka maka mutuwa lalle babban mutun ne a wajenka hadisi na 1299 al imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yace da sana muhammad ibn al-musanna haddathana abdul wahhab yace sami'tu yahya akhbarani amratu ta bana labari take cewa sami'tu aisha naji aisha take cewa allah rada ita lamma jaa annabi sallallahu alaihi wasallam qatil ibn harisa yayin da kisan ibn harisa ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'far da ibnu rawaha duka wannan manyan sahabbai da mutuwa su labari yazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah sai yura fi al-hazan sai ya zamna ana gane damuwa tare da shi yayi bakin cikin da duk wanda ya ganshi ya san cewa annabi yana cikin damuwa kuma kaga nan gurin wanda suka tai akan halacin zaman makoki suka ce jalasa yura fi al-hazan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna saboda mas'ala ce wanda an yi sabani akan ta a wajen magabata wa ana anzur min sa'iril bab tace ni ina kallo daga tsagen kofa mana shakkil bab tsagen kofa fa atahu rajulun sai wani mutun yazo fa kale yace inna nisa'u ja'far lalle matan ja'far wa zakara buka'ahunna ya ambaci kukan su cewa suna can suna ta kuka fa amarahu an yanahunna ya umarce shi cewa ya hana su fa zahaba wannan mutun yace summa atahu saniya yazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yudai nahu matan nan bisu mushi biyayya ba ma'ana da yace ku bar kukan bisu bari ba fa qala sai annabi sai yake cewa in hahunna je ka hana suka ce su bar kuka fa qala salisa ana ukun yace wallahi galabna na ya rasul yace ya ma'aikin Allah wallahi sun abun nan sun rinjaye mu fa za'amat annahu qala yace sai ya rai cewa yace fa hasu fi afwahinna turaba je watsa kasa a bakunan su fa qultu yace argama Allahu anfaka Allah durmiyar da hancinka lam taf'al ma amaraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tatruk rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ana'i wani daga cikin sahabbai ce baka bar annabi ya huta ba baka je ka aikata abin da ya umarce ka ba wajen saunawa kana zuwa ka ce busu bari ba kuma a ce je ka ce musu bar kuka ka komo ka ce busu bari ba yace mashi Allah durmiyar da hancinka wannan suna faɗa wannan kalma ne ba suna nihin asalin abin da take nihi ba zajar ne tsawatarwa ce to ka shaha ma annabi lahiya ka hodi kuma ana baka umarni baka cika umarnin ba kuma baka bar shi ya huta ba kana ta gaya mashi wannan shine hadisin da al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo dan saboda kullu hujja akan wannan tarjuma da ya ba mu anan gurin al-Imam al-Qurtubi yake cewa Allah mushi rahama haza yadullu ala annahunna rafa'ana aswatahunna bil buka wannan yana nuni cewa matan nan sun daga murye su da kukan ne falan malam yan hauna yayin da bai hana su ba ya umarce su cewa ya rihe bakin su ya watsa musu kasa an kebanci baki dan saboda shine gurin yin kukan sabanin ido ba a ce ba watsa musu kasa a ido wa ya tamalli yana iya kasancewa ma'ana kinaya ce akan kai karshe wajen tsawatar da su ba wai zahiri ba mata cike da gida an ce kwashi duk kasa ya bisu ya watsa musu a baki ana nihin ka kai karshe wajen hana su wajen tsawatar da su ko kuma ma'ana ka gaya musu cewa su tababbu ne gami da lada matukar busu hadu ba busu yi hakuri ba in suka bayyana rishin hakurin su a cikin wannan rishin mutuwar da aka musu saboda wanda ya tabe bai samu abin da yake nema ba ana ce mishi labi ana ce mishi ya gamu da kasa a hannun shi ya gamu da kasa sai dai yace wannan ihtimalin yayi nisa a fassara shi a haka saboda magana Aisha da zata zo anan gaba wakila aka ce abin da yake nihi da umarnin ba hakika shi ba qadi iya yake cewa bi ma'ana ta'jiz wannan ba an Allah da yake zuwa yana zuwa ana nihin amru ne bi ma'ana ta'jiz umarni ne na kasarwa a nuna mishi cewa tunda baka iya abinda aka sa ka ba ka je kai zaman ka kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa man kana zulul ansarullahu falam yurid bi sababin nasama wanda ya kasance bayya san annabi ya samu nasara to ya kulla igiya ya hau sama kenan kaga wannan ba abu bane wanda zai umarni ne wanda ake gaya maka abinda ba ya yi ba to shi ma haka ne ake nihi da wannan umarnin nashi ma'ana ka sa su su kyale shuru ko ka cika bakin su da kasa idan ka iya haka to in baka iya baka kyale su nan gurin Qurtubi yake cewa nan kuma abinda wani zai tambayar da zata zo yaya suna kuka an ce annabi ya ce ku kyale suka ki kyalewa suka ci gaba da yi al-imamul Qurtubi yace yana tana yiwa ya kasance mai hanin bai ce musu ba annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam kawai shi yake zuwa ya hane su sai ya zamana ba su dauki wannan umarnin nashi ba suna nihin suna tunanin cewa ta gaban kan shi ne yayi me yasa saboda tsananin su kina cikin damuwa suna cikin musiba sannan zahiri a cikin kukan su kuka ne wanda ya wuce gwargwado wanda ya kai matsayin abun nan kai kunu na hayri tarim sai ya zamana hanin na haramci ne aka musu sun kai karshe shi yasa aka fadi ukuba cewa da busu abun nan busu fada da busu dena ba idan kuma kuka ne wanda bai kai ba na niyaha to sai ya zamana umarni ne na tanzih cewa abun da yahi dacewa su dau hakuri su kyale al-imamu an-nawawi yake cewa muradu ha anna ar-rajulu qasirun anil qiyam bima umira bihi min al-inkar wa ta'dibi abinda ake nihi dai da aka ce je ka watsa musu kasa in ji al-imamu an-nawawi ana nihin cewa kai ka kasa gami da abinda aka umarce ka naka musu inkari ka ladabtar da su tare da wannan ba a bayyana mishi ba gami da kasawa shi a tura wani amma aka gaya mishi dan ya kyale annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta da wannan zaman da wannan zuwa da zawar da yake mishi ibn hajar yace wa fi hadhal hadisi min al-fawaid aidan jawazul juus lil azaib bi sakinatin wa waqar a cikin wannan hadisin abinda zan mu doka na fa'ida inji al-hafiz ibn hajar al-julus lil azaa'i mutun ya zamana dan a mishi ta'aziyya wanda shi aka ma mutuwa ya zamana zaman makoki a rika mishi ta'aziyya amma bi sakinatin wa waqar da nutsuwa da kwancin hankali wa jawazu nazrun nisa'i kuma ya halitta kallon mata al-mutajabati ila rijal al-ajanib wanda suna da hijabun su zuwa ga mazajen da suka kasance ajanibai saboda wannan mutun da aka tura ba dukkan su muharraman shi bane wa ta'dibu manaha amma la'una lahu fi'luhu idza lam yantahi wa jawazu al-yamin li ta'kid al-khabar kuma ciki akwai ladabtar da wanda aka hana shiga abinda bai kamata ba kuma ya aikata wannan abin in bai hani ba shine nan da aka ce je ka watsa musu kasa ta'dibun ne ake nihi gare su dan ba su hani ba da abinda aka hane su wa jawazu al-yamin li ta'kid al-khabar da kuma halaccin yin rantsuwa dan saboda ka kara ma labari karhi ko da rantsuwa ba ta kama ba a cikin duka wannan hadisin fa'idodin da aka samu kenan حديث ندبو ايدا دلي اكو ديدي الامام البخاري كتوى رحمه الله تعالى حدثنا علي عمرو بن علي عمرو بن علي يا بام الاباري حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم الاحول عن انس قال يكي تيوى قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ياي القنوت وطا قدا هنا قتل القراء لوك جند اكا كشي مكران تا مهر دا تنشي yace fa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huzunan banga annabi ya taba tsananin hushi ba kaddu da dai ashaddu minhu wanda yi tsanani gami da wannan nan da yace amr ibn ali shine al-fallas zance akan matanin wannan hadisin ya gabata cikin abwabul wutri shahidin tarjama mahallu shahid a tarjama wannan hadisin yace ma hazina huzunan kaddu ashaddu minhu bai yi bakin ciki mafi bakin ciki sama da wanda yayi ba a mutuwa wannan qurra'in kaga kenan yake nuna halaccin wanda aka ma mutuwa a ganshi cikin damuwa da tsananin damuwa ba an ce ba rishin runguma kadara ne ba dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata fa inna zalika yashmalu halatu julusihi wa ghayriha saboda wannan ya kumshi halin da yana cikin zaman makokin nan da ma lokacin da ya bar gurin ma'ana a koda yaushe ana ganin shi cikin damuwar shi a wannan kwanukan dai yana cikin damuwa da bakin cikin wannan rishi da aka mishi na manyan manyan makaranta da ya aika aka kashe su nan no, wanda sun kai wajen 70 a cikin hadisin da ya gabata mun ga hadisin can baya nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara. Alaikum salam.